muna ta yi sama ta mun kar tashin hazo
yarda ta da sai soyayya ta zo
zo in ganki ido na karye gizo
ina gan ka masoyi rai zai fari
zan ban so mu bayanin cancin guri
dan na tabbata kai nayi wa gozi
kai 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 kinga kin nuna ni kinga an gane ni yau ni na ci gari ne
na soya na soya mun tafi babbar hanya
na 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 kirke da mai zaune
Sinadari ne na fadi
amshi ta